Alhaji Abuye ne wallahi yanzu yan sanda suka harbi wani aka kore police station wallahi yanzu aka kasuwa aka rufe aka ta harbi kowa ya fita guje ni mu na Use Market din ne yanzu ina Use Market din ne na fito ai abu a gaban mu ne ya faru
nan ga nuni ne yadda aka sanya auku inda jami'an yan sanda da committee aiki da cikawa suka kama dan kasuwar da mika shi ga kotun tafi da gidanka wacce ta yanke masa hukuncin tafiya gidan yari lokacin da yan sanda suka saka mutumin mai suna Oga Musa a mota sai ya tsalle ya jiro daga motar dan arcewa inda yan sandan kuma suka harbe shi ya mutu nan take hakan ya husata yan kasuwar har suka banka wa ofishin yan sandar na kasuwar wuta ya kone kurmus
This your call is interrupting my findings. I'm trying to put a call across everywhere to find out what is going on. They said Use Market is on fire. I don't know what.
Irin da kake yi na katsalandan ga binciken da nake yi. Naji wuta ta kama a kasuwar Use. Zan kira ka in mun gama bincike. In ji kakakin rundunar yan sandan ta Abuja, Josephine Ada.
Kafin ka je Kobo, kawai muka ji hayaniya. Nake me yake faruwa ne kuma a gare. Ai suka ce ai mutumin ne har an yi mar hukunci. Akwai kotu tarabuna ne ko kotu na 'yan kasuwa ne an yi mara hukunci take kuma alkali sa kai gurdun kuje gurdun kawai shi kuma an kama shi an zuba mura hankwa suka sa shi cikin mota bayan pickup sai tsalle jira zai gudu kawai sai sanda suka bude wuta a cikin kasuwan kuma suka harbe shi Allah Allah halaira
Shugaban kungiyar 'yan kasuwar Arewa reshen Abuja Alhaji Adamu Hassan ya nuna takaicin kashe dan kasuwar da shirin daukar matakin da ya dace.
Wannan abin zamu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muna yi wa wannan mutumin addu'a Allah ya ji kanshi sannan kuma Allah ya ba iyalansa hakuri domin rai in ya fita baya dawa. Amma kuskure kam ya riga ya faru duk da abin da yake koda hukuma ne aka cikin kasuwa daukan irin wannan tsaurin doka na halbi ko wani abu makamancin wannan duk abin da mutum ya aikata ya kamata a duba menene wannan abin da ya aikata criminal offense ne ko kuma civil offense ne duk wanda na abuwa yana da kyau a duba a gani saboda haka yanzu mu ba zama bai same mu ba mu shugabannin kasuwanni da kuma shugaban wannan kasuwa da mu da muke escorting shi duka zamu duba mu ga ina ne zamu nema mutane hakkin su sannan kuma ina ne za a hukunta wadanda suka aikata wannan aika-aikan
Masu sayin kaya da 'yan kasuwar da dama sun gaggauta ficewa daga kasuwar don 'yan sanda sun shiga jefa hayaki mai sa kwalla. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.